أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا 24 ga watan Dulqa'ada wata na 11 a jerin watannin musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun gama bayani akan babu wanda yake magana kan lokuta na sallah. A yau da izinin Allah ta'ala za mu shiga babul azan, babi wanda zai bayani akan kiran sallah. Babul azan kenan wal iqama, duk da bai ce wal iqama ba, saboda ita ma iqama tare suke. Da an ga kiran sallah to iqama tana nan lake gare shi. Da haka nan ma'anan shi babul azan ne wal iqama, babi na kiran sallah da iqama. Abin da yasa bai buƙaci sai ya ce wal iqama ba, saboda wajen malamai ita ma iqama al azan shi. Hukumcin da kiran sallah yake dauka ita ma iqama tana dauka. Hadisin da yace ya qulu mithla ma yaqulu almuadhdhin, to ya shahi iqama ya shahi kiran sallah. Iqama ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirata da suna al-azan. Kamar yanda yazo cikin hadisi yace baina kulli adanaini salatu. Kana adanaini ana nihin kiran sallah da iqama. Da haka wannan babi zai bayani bisa kan kiran sallah da kuma iqama. Bayan malam ya riga ya mamu bayani bisa kan lokutan sallah, to nan kai tsaye sai ya kawo zancen kiran sallah, wanda shi kiran sallah sanarwa ne game da cewa lokacin sallah ya shigo. Kamar yadda malamai suke cewa shi kiran sallah al-azan shine al-i'lamu bi dukhuli waqti as-salah bi alfazin makhsusa, sanarwa game da cewa lokacin sallah ya shigo da wasu lafuzza ke bantattu. Wannan shine shi kuma iqama, wato iqama shi kuma wato kira ne zuwa ga atashi zuwa ga sallah, da lafuzza waɗanda suke bantattu. Don haka kalmar al-azan an ciro ta ne daga azzana yu'azzinu, wanda aka ce azzana a larabci, to ana nihin kenan a'lama, ya sanar. Kamar yadda Allah ya ce wa azzin fin nasi bil hajji, ay wa a'lim fin nasi wa naji fin nasi bil hajji. Kamar yadda Allah ya ce fa azzana mu'azzinun ayyatuha al-ayru innakum lasariqun. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa idza azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kaga nan duka ma'anan shi sanarwa, wanda a matsayin yaren shi na larabci kenan sanarwa yake nuni. Don haka babul azan, babi na kiran sallah, ba a cewa azan. Idan mutum ya ce babul azan, to ko dai kunnuwa yake nihi ko kuma wani abu na daban. عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامه فرادى الا قد قامت الصلاه قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق الحديث اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمه. Wannan hadisi na farko a cikin babul azan daga Abdullahi dan Zaid, Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbih, yadda Allah ta tabbata a gare shi yace tawafa bi wa ana na'imun rajulun, wannan mutum yayi dawafi da ni ina kwana. Faqala, sai yace taqulu, ka dora cewa Allahu akbar Allahu akbar fa dhakara al-azan, sai ya ambata kiran sallah har zuwa karshen shi bi tarbi'i takbir, amma ya ambata shi da yin kabbara sau hudu, shine tarbi'i takbir, maimaita kabbarori sau hudu. Bi ghairi tarji'in, ba tare da tarji'i ba, tarji'i shine maimaita ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tarji'i shine mai kiran sallah idan ya kawo wajen ashhadu an la ilaha illa Allah sai ya fadi a sirrance ko kasa-kasa da muryar shi, ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah, sannan sai daga murya ce ashhadu an la, to wannan shine tarjihi. Ana yin shine wajen ashhadu an la ilaha illallah da wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah. To shine wannan riwayan yace ya ambata kiran sallan bi ghairi tarjihi, ba tare da wannan tarjihi ba, kenan babu tarjihi cikin wannan riwayan. Ko wannan ya nuna kenan tarjihi ba dole bane yin cikin kiran sallah, inda mutum ya maimaita a kabbar kalmar shahada kasa-kasa ko kuma a sirrance ya maimaita ta sannan sai ya daga muryar shi. Wal iqamatu furada, ita kuma iqama guda-guda. Sannan wannan ya nuna shi kiran sallah ana maimaita lafuzzan shi, ita kuma iqama guda-guda ake faɗin lafuzzan ta. Illa qad qamatis salatu, sai dai qad qamatis salah. Qala, yace falamma asbahatu, ko da nawaye gari, ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai na zo ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Faqala, sai yace innaha la ru'ya haqqin, lalle wannan mafalki ne na gaskiya. Alhadis, to wannan hadisin yana karantar da mu farkon sha'anin kiran sallah. Farkon sha'anin kiran sallah ya fara ne a Madina bayan hijira. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yi hijira ya zo Madina, al'umman musulmi sun karu sun yi yawa, ga muhajirai, ga ansar, ga sabbin mutane masu tahowa ta sassanni daban-daban suna ta shigowa musulunci. To sai musulmi suka yi shawara game da cewa ya kamata a ce akwai wani tsari wanda za a dora sanin lokacin sallah yayi, don mu dora haduwa muna yin sallah tare. A san yanda za a yi mu dora haduwa, kuma a san yanda za a yi ana sanar da kowa. Sai ana tattaunawa, sai wasu suka ce to su suna ganin kamata yayi a samu ƙararrawa, kawai da lokaci yayi aka kalkada ta, aka wato kamar su ne haka ko aka buga, to shikenan yanzu duk kowa duk inda yake da yaji wannan ƙarai ya tabbatar da lokacin sallar musulmi yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wannan aikin nasaru ne, ma'ana mu an hana mu koyi da nasaru cikin addinin mu. Sai wasu suka ce to a samo kaho mana a dora busawa. Sai manzo Allah yace wannan aikin Yahudawa ne a wajajen ibadarsu, mu kuma an hana mu koyi da Yahudawa. Sai wasu suka ce to kamata ai kawai a dora kunna wuta, in aka kunna wuta a cinna ta ta tashi sosai sama, kenan duk wanda ya cinkayo wutan nan ya tabbatar da cewa lokacin sallah yayi, sai mu zo mu haɗu kawai mu yi sallah. Sai manzo Allah yace aikin masu bautar wuta ne, ba za mu yi koyi da maguzawa ba cikin addinin mu. Sai aka tashi daga wannan tattaunawa ba tare da an tsaida komai ba, babu wata magana da aka tsaida. To shi wannan sahabin Abdullahi ibn Zaid yana cikin wanda abin ya masa tsaye a zuciya, ya ba abin muhimmanci kwarai, yana ta tunani ya ya kamata a yi. To kuma ka san abin da kake ta tunani akan shi wani bi mahalkin shi kafi, don haka ko da ya je a wannan dare ya yi kwana, kawai sai ya yi mahalki. A cikin mahalki sai ya ga kamar wani mutum ya zo ya ɗauke shi ya tafi da shi Ka'aba, yana ɗawafi tare da shi. Yana cikin ɗawafin nan, daga gehe sai ya ga wani mutum tsaye da ƙaho, sai ya ce kai ba ni wannan ƙahon da Allah. Sai ya ce mashi me za ka yi da shi? Sai ya ce ai irin shi ne manzo Allah yake nema, don mu dora busawa, muna tunawa mutane lokacin sallah yayi. Sai ya ce mashi ko za ka so in koya ma abin da yahi busa ƙahon nan? Sai ya ce ina buƙata, koya mani. Sai ya rangada mai kiran sallah tun daga farko. Kenan Allahu akbar. Kuma kiran sallah wannan wanda ya zo cikin riwayan Abdullahi ibn Zaid, wato shi ne tabbataccen kiran sallah, don shi ne aka ɗore aka yi ta yi a Madina. Shi Bilal ya yi ta maimaitawa a Madina, har Allah ya karɓi ran manzon Allah. Shi Ibn Umm Maktum ya yi ta maimaitawa a Madina salloli guda biyar kullum manzo. Don haka riwayar da ta zo cikin wannan, sai ka samu cewa ta yi inganci, kuma malamai sun yi karkata a kanta sama da sauran riwayoyi wanda ba wannan ba. Domin akwai riwaya ta Abu Mahzura wanda shi kiran sallan nashi a Makka, to za ka ga akwai ɗan bambance-bambance wasu wajaje. Don haka sai ya tabbata kenan kiran sallah lafuzzan shi lafazi goma sha biyar ne na kiran sallah. Goma sha biyar, na farko kabbarori ne guda huɗu. Allahu akbar ɗaya, Allahu akbar biyu, Allahu akbar uku, Allahu akbar huɗu. Illa dan ya ga dama sai ya game biyu. Allahu akbar, Allahu akbar, sai sake maimaitawa Allahu akbar, Allah, ya game su kenan huɗu. Kenan su ne kabbarori guda huɗu. Wannan shi ne abinda wannan hadisin ya ce bi tarbi'i takbir, kenan da yin kabbarori sau huɗu. To bayan wato kabbarori, sai ashhadu an la ilaha illallah. To karatun kiran sallah muka tsaya ga lafazan nan shi ma sai lokaci ya kare saboda akwai gyare-gyare ga ladannai kaga ladannan mu yi yawanci su ba koyon kiran sallah suke yi ba shi kuma kiran sallah yana da muhimmancin da ya kamata a ce mutum ya koye shi da kyau to zaka ga yanzu wani ma hakorin shi duka sun haɗi lokacin da zai dauki mikoro ya ce kiran sallah zai aiwa lalle bane ba abin ya hoto da kyau dan yanzu wani tsoho sai ya bari ya gama da duniya a gama gurgurar duniya kawai sai zo dauki mikoro ya ce kiran sallah zai wani kuma duwane ne ya retreat duk duniya ta gama da shi dan haka sai zo ko kuma wani dan duniya ne wanda ya gama ba ta kace dai kiran sallah yana da muhimmanci kuma irin banganan da kake ji a cikin mutane suna rena mai kiran sallah ko ana ganin mai kiran sallah wai zai dawama talaka bai arziki da sauransu dukkanin maganganu ne na sheidanci da kuma sheidanu da kuma rena ma shi kiran sallah inda ai manzo Allah sallam cewa inda kun san matsayin da ke cikin kiran sallah da ba wanda zai yarda wani yayi sai an yi ƙuri'a da lokaci ya rugogo ne ya za a zuwan ga hayawan ga wanga jibga ma kulli yace ni zani za a yi rugogo ne ya ne sai in an yi ƙuri'a kawai wanda ƙuri'a ta fado kan shi shi zai haka manzo Allah yace a cikin hadisi yace wato da a ce kun san matsayi da falala da lada wadda Allah yake badawa cikin sau na farko da cikin kiran sallah da babu wanda zai yarda sai dai ƙuri'a kawai ta ba mutum aga in ƙuri'a ce wannan ka yarda ƙuri'a ce ta kada ka amma kana ji kana gani ba za ka yarda ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma saboda mu yanzu addinin mu baya da muhimmanci da daraja gare mu mai kiran sallah ma gani muke shine koma ba shine wulakantacce to kuma in kai kwamfare za ka ga garuruwan da addini ba da daraja ne yanzu kai mai kiran sallah na harami ka ce wulakantaccen mutum ne ina ya ko salar kin da yake dauka na wannan ma'aikaci ne ke daukan shi ba sai an yi bincike ba sai an je ƙurya-ƙurya kamin a samu wanda yake dauka irin shi don haka dai ala kulli hal koma bai daukan komi mai kiran sallah babban mutum ne a wajen Allah ko da dukkanin mutane sun yi taro akan zargin mai kiran sallah to wannan taruwa ne akan banza suka yi bai canza mai matsayi wajen Allah malamai ma sun ce kanshi ne aka sabkar da waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin babu wanda yake kyautata zance sama ga wanda yake kira zuwa ga Allah sai samun zanna sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani abu da zai ji muryar mai kiran sallah ko mutum ko dabba ko aljani ko wani abu sai ya mai shaida ranar alkiyama ranar alkiyama zai mai shaidu yace na ji shi a duniya yana cewa ashhadu an la ilaha illallah to ka gani kada kake mai kiran sallah izgili kana ganin kuma ba ranar alkiyama kaiwa zai maka shaidu to shi kuma dabbobi da kwari da aljannu da mutane duka za su mai shaidu ranar alkiyama akwai falala mai girma da tazo akan kiran sallah da matsayin kiran sallah saboda haka ya kamata mutum ya inganta shi domin ya sami wannan falalar kabbarori waɗannan guda hudu da ake yin su sai an kumbura ismul jalala Allahu ake cewa ba a cewa Allahu da zauna ya dauki mikro ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tare da kumbura lamu idan baka kumbura ba to akwai tawaya cikin kiran sallah na kalahi bakin ka ce Allahu akan matsala Allahu akbar Allahu akbar wannan kuma in an hisan ka game saboda in ka game wannan wasalin na karshe na ra'un damma ne huddo shi za kai Allahu akbar Allahu akbar amma in ka ce Allahu akbar Allahu akbar to ya dan amma dai an hisan ka game domin da ka ce Allahu akbar Allahu akbar kaga baka bi ka'ida ba ta karanta larabci na ka'ida na karanta larabci tun da gamewa kai to wannan dammace ta ra'un zaka tada kuma kabbara ta bi ba sai ka ƙara Allahu ba sai dai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka nan zaka cewa kuma ka dan ja kaɗan yi maddodi da ja sannu-sannu saboda shi kiran sallah bambancin shi da iƙama ana so a ɗan ɗora ja sannu-sannu ba a san a yi shi da gaugawa kuma sannan gaugaya ja sannu-sannun kai ya wuce iyaka ya zama irin na wasu masu yanga wanda kake jin suna yin abin ya zama kuri shi kuma irin wannan shi yake burge wasu shi kuma hitani daga hajji shari'ar musulunci komai yana da tsari kuma yana da iyaka da ka wuce iyaka ba a so da ka ja da baya ba a so sai ake kai kawai yanda yake dan haka wannan wanda zaka yi mutum yana ya wato yana nan yana wata yanga kaji Allah to shi kuma wannan kaga nan da akwai azaba da wuce iyaka cikin wannan lamar. Awar da ka heka tsaya tsaka tsakiya kar ka zarce kuma kar ka ja da baya. Sai wato kalma ta biyar a cikin kiran sallah shine ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah akwai masu kurakure cikin masu kiran sallah, akwai masu cewa ashhadu an la ilaha illallah, wanga kuskure ne da kaji mutum na kai bai kiran sallah ba dan sakai uku. Domin kaga tun farko wajen fadin kalmar shahadan ma sai ya zo da wata madda, ita kuma wannan madda akwai matsala. Larabci da ka kara ko ka rage sai shi ma ya lalace. Yanzu me ma'ana ashhadu shin na shaida? Domin shi wannan jan kawai ya maida abin tambaya ko ba haka nan bane a Larabci? To kaga yanzu kai ladan abin da kake cewa wai shin na ma shaida kau, babu abin bauta da gaskiya sai Allah. To in baka shaida ka tahiyan ka kawai, ka shigo masallaci dakin Allah ka dora shakku wai ka ma shaida ko ba ka shaida ko? Ashhadu shin wai na kau shaida Allah ilaha illallah. To kaga biye ba haka nan wurin haka ba a cewa ashhadu. To wannan idan ya ji an ce kiran sallah ana sa dan jashi, wataƙila shi sai yake jin shi ko bai san jan ba yana da ka'idoji, ba duk inda kaga dama bane za ka ja ko kuma ka tsaya, a yana da ka'idoji. Dan haka ba a cewa ashhadu, kuskure ne. Ashhadu ake cewa ash in ka yalla kwarto yanda ake faɗan ash, haka nan ne kawai zaka faɗi, zaka ce ashhadu an la ilaha, ba zaka cewa ba ashhadu. Aka ce aka rubuta ma ash, aka ce karanta cewa zaka ash, aka ce mata ash, za haka ash ce kawai. To haka nan ne shi ma ashhadu, ashhadu an la ilaha illallah. Sannan kuma la ilaha ba a sanya madda, a ce la ilaha illallah, ba la ilaha, la ilaha illallah, ha illallah, ha illallah, la ilaha illallah. Sannan kuma ba a ce illallah, a illallah, illallah, ba illallah ba. Ashhadu an la ilaha illallah. Kenan wannan idan mutum ya faɗi ashhadu an la ilaha illallah sai ya ƙara maimaitawa. Kenan in ya ce ashhadu an la ilaha illallah ita ce ta biyar, sai ya ƙara maimaita ashhadu an la ilaha illallah ta shidda kenan. To kalma ta bakwai shine ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ashhadu anna, ashhadu kamar dai wancan ne, ba ashhadu bane, ashhadu anna. To anna akwai gunna nan wurin da ita da nunun wannan da mimun, dama suna cikin wurin da ake magunna, su haruffa biyu ne na gunna. Ashhadu anna muhammadan. Sannan tunda kace anna, to muhammadar rasulullah zaka ce, baka ce anna kuma kace muhammadur rasulullah. Ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sannan rasulu wannan lamun kin damma ce gare ta, ba za ka ce ba ashhadu anna muhammadar rasulillah, rasulullah, lillah. Kana wannan lamun kin damma ne gare ta, ba fataha ba, ba kasara ba. Ashhadu anna muhammadar rasulullah, rasulullah, kuma sunan Allah ma zaka kumbura shi nan rasulullah. Kenan kalma ta bakwai ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kalma ta takwas ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kalma ta tara hayya ala salah. To nan kuma hayya ba a san ka karanta da ha babba, a ha karami dai, ha hayya, hayya. Sannan kuma wannan ya unkin tana da shadda, babu gunna, kasa akwai masu gunna ko yace hay, a kakkai gunna nan can bisa mimun ne da nuna kadai ake gunna, nan kawai wucewa za kai hayya ala sala, hayya ala sala, ba wani tsayawa. Da ka tsaya hay, to gunna ce kake bisa ya'un, duk duniya babu wanda yace a maya'un gunna. Saboda haka ba a cewa hay, ba a tsayawa, ba a cikin wurin da ake tsayawa. Da haka daidai shine ka ce hayya ala sala. Sannan kawai wara saboda za ka yi wakafi ne bisa kan ta'un marbuta. kenan shi kuma wakafi akan shi dama ko a ka'ida karatun Qur'ani to ana san aje wata ha'un mai sukuni da ka tsaya akan ta ko kamar ka ce hal ataka hadithul ghashiya aga ya da aji kamar ka hiddo wata to haka ma shi ma hayya ala sala katin da zaka tsayawa zaka aje da ƙarfi ka yi kamar ka huddo ha'un mai dauri hayya ala sala kenan hayya ala sala wannan ita ce kalma ta nawa ta bakwai ce ko ta takwas a ta tara ce hayya ala sala to kenan sai ta goma ita ma hayya ala sala ce ko hayya ala sala ita ma ta goma kenan sai ta goma sha daya wacce ta goma sha daya hayya ala falahi ko hayya ala falahi to ita ma kamar waccan ce babu gunna bisa ya'un nan baka cewa hayya ala falah hayya ala falah hayya ala falah kenan hayya kai wucewa za kai kakkai gunna kuma yin gunna ba wai lahani bane ko kuma wani batawa sai dai kawai ya saba wa ka'idar karatu hayya ala salah hayya ala falah wannan wajen falah akwai ladanne waɗanda suke kuskure shine rishin huddo ha'un kin nan a ƙarshe ba karaman kuskure bane domin kwata-kwata ma'ana ta lalace kenan dole sai ha'un kin nan ta huddo ƙarshe hayya ala falah sai aje ha'un ta huddo da zaran ba ta huddo ba kace hayya ala falah ka kyale to yanzu ce mutane kai su gaggato su shiga daji domin nan wurin alfalah a larabci daji kenan shine alfalatu da ne yanzu cewa kake kawai a gaggato a zo a shiga daji kai ka riga su shiga daji don haka ba za ka cewa ba hayya ala alfalah ka kyale sai dai hayya ala alfalah ka fuddo ha'un kin nan da kyau wannan shine ma'ana ka kira su zuwa ga rabo alfalahu shine rabo samun rabauta amma alfalatu to shi kuma wannan daji kenan don haka in kace hayya ala alfalah sai ka ƙara maimaitawa kuma hayya ala alfalah tace ta sha biyu to sai ta sha uku kalma ta sha uku shine kabbara ko da ita da ta sha hudu duka kabbara ce Allahu akbar Allahu akbar to sai kalma ta sha biyar shine la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah kaga kalmar shahadan nan da kake gani kamar tana da sauki da arha akwai hawa musulmai dubbai wanda ba su iya fadin ta ba wani in kace mai ce la ilaha illa cewa ke la ilaha ha la ilaha illa Allah hawo da shi sarkin hawan la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah to wanda ya iya fadi da kyau shine wanda zaka ji ya ce la ilaha amma sai dan kara mata ya la ilaha illa Allah sannan man yanzu kire ko zaka ji suna zikiri la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah haka suna fadin ta suna sanya wannan maddai to kuskure ne ba a ce la ilaha shi Allah ba ilaha bane a ilaha ne in kace ilaha to ta kila wani aljani ne ba dai sunan Allah bane kawai su sunan Allah wannan la ilaha wanda yace la ilaha ilaha baja da ka kara ja to kai mun san ko sunan waye ba sai an kara ma mikro kai bayani kai za ka ga ko sunan waye ka fadi nan gurin don haka la ilaha illa Allah dan ka fadi wannan ka fadi kalmomi na kiran sallah guda 10:15 ita kuma iqama kalmomin ta guda 11 ne kenan ita wannan kiran sallah dukkanin kalmomin ta ana son a maimaita su wasu ana maimaitawa sau biyu wasu ana maimaitawa sau hudu sai kalma ɗaya kadai cikin kiran sallah abba aminta ita ce la ilaha illallah wannan ta ƙarshe ita kadai ce abba a maimaitawa to a takaice bayan an yi wannan shawarwarin na yaya kamata a dora hada musulmi ana kiran sallah sai Abdullahi dan Zaid da yake ya sanya abin cikin ranshi ko da yaje ya kwanta gida kawai sai ya mahalki ga wani mutum nan ya zo ya dauke shi ya ji da shi wajen Ka'aba ana dawafi ana cikin dawafin nan sai ya ga wani mutum tsaye da kaho ya mai magana ya baye shi ya ce me za kai ya gaya mai sai ya koya mai kiran sallah da tare da wannan lafazin da aka faɗi tun daga farko har ƙarshe ya rera ya mashi ya gaya mai shi kuma ya harda cike tun da yaran shi ne da ma Balarabe don haka ko da sahiya tai kawai sai zaburo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba manzon Allah sallallahu alaihi labari ai ga abin da ya faru cikin mahaifin shi yana gama faɗi da maimaita kalmomin kiran sallan da yi sai manzon Allah ya ce inna hala ru'ya haqqin lalle wannan mahalkin gaskiya ne sai muka gano a shi mahalki akwai na gaskiya akwai na mi akwai na ƙarya to na gaskiya shi sai Ibn al-Qayyim yayi bayanin cewa mahalki kala uku ne akwai mahalki kala na farko wanda adagasu ahlamin kawai yayayen mahalki ne yace shi kuma wannan dalilin da yake sanya shi shine in mutun yana da wani rashin lafiya a jikin shi ko kuma mutun yana da wato yana da kwaramniya a rayuwar shi abubuwa sun ma yawa na kwaramniya to ka to shi ke sanya kai wannan mahalkin da kaga kana mahalki mara digi kai kai mahalkin kaza ta taho ba kai ko kai mahalkin wato wasu tsallaye da wasu tsumma sun zo sun hadu da wani burodi ko sun yi waye ire-iren mu yayin mahalki kai ka yayi abubuwa mara digi to shi irin wannan mahalkin abin da ke kawo shi abubuwa biyu na farko ko dai kana da matsala cikin jikinka baka da cikakken lafiya akwai wata rashin lafiya da kake fama da ita cikin jikinka na biyu abin da ke kawo shi shine wato idan kana da kwaramniya da yawa lokacin da kake farke kamin kai kwana abubuwa suna taran ma da kai wato akwai abubuwa cin cakuɗe ma cikin kanka na rayuwa to wannan yana zama sanadiyar yin wannan mahalkin ɗayan kala na biyu cikin mahalki shine mahalkin da shi kuma daga hidan shine kala na biyu wanda shedan ne ke zuwa kawai ya nunnuna ma ababe saboda shedan yana da Allah ta'ala ya ba shi damar wato samun iko yayi wasu ababe tattare da jikin dan adam to cike kaga akwai zuwa ya nunnuna maka wasu abubuwa lokacin da kake kwana to mahi yawanci shi kuma wannan mulkin zaka same shi mafalkin ban tsoro ko na tashin hankali ko na wani abu wanda baka so wanda in ka ma halka ka ji zaka ji bakin ciki da kunci ko kuma kawai gashi na an kware ka cikin mahalki to yawanci yawanci wannan shedan ka tashi kai ta huci ko kuma ka tashi kai ta jin bakin ciki to wannan daga shedan ne shi wannan manzon Allah ya faɗa min maganin shi yana da magani maganin shi shine na farko in kai mahalkin kanka faɗa ma kowa kuma kanka nemi fasarar shi kasan akwai masu taurin ka wanda ta abin da ya gani sai yake sai an fasara mai shi to wannan kuskure ne kace duk mahalkin da kai wai so kake wai sai ka je wani ma dalibi ne shike bincika da kanshi kawai ya mahalkin jini sai na bincika me fasaran mahalkin jini na mahalkin kaza sai na bincika ba a san duk mahalkin da kai kace sai an fassara mu saboda akwai hadisi wanda yace shi ha mahalki wato idan ka nemi fasaran ce to tabbatuwa yake saboda haka ka daina neman fasara dole sai an fasara musamman mahalkin da bai burge ka ba kawai bai maka ba to kan ma kai kokarin neman fasarar shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan mutun yaga irin wannan mahalkin wanda ke da bacin rai ko wani abu na tsoro ko kuma wanda baya so to na farko kai ya faɗa ma kowa kama bakin sheƙali na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi tsarin Allah daga sheitan idan ka halka kana cikin mahalkin to ka canza bangaren kwananka idan kana kwance gehen dama to ka koma ka kwanta gehen hagu kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa a gehen kan hagun sau uku sai ka canza kwana shikenan babu abin da zai faru haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kai wannan ka nemi tsarin Allah daga sheidan da kuma ka nemi tsarin Allah game da sharrin abin da ka gani na mahalki ka canza kwananka shikenan ya bi iska kawai makirci ne na sheidan ba abin da zai cutar da kai kuma yawanci wanda yake irin wannan mahalkayyan na sheidan mahi yawanci wanda baya yin zikirori ne na kwana wanda baya yin abin da ya dace in an zo kwana irin ayatul kursi da ake karanta in an zo kwana shi ba abin da ya sha mai kai dim kai kamar kunku sai ta kwanan shi sai kuma sheidan ya samu kayan banza kai sai zo ya ta kwatamta mashi abubuwa to kala na uku shine mahalki na gaskiya shi kuma wannan hadisai sun tabbatar da irin wannan mahalkin annabawa su suka yi kowa ya irin wannan mahalkin kuma mutanen kirki suna yin shi shi kuma wannan ba daga sheidan bane daga mala'ika ne mala'ika ne zuzo ya nuna ma wani alheri mahi yawanci albishir ne shi yasa malaman tafsiri suka fassara lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suka ce albushra fil hayatid dunya shine ru'ya salihah mahalki nagari ba waliye ba aya take zance ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. To wannan mahalki irin na waliye ne da annabawa da mutanen kirki, kawai sai wani abu zai faruwa na alheri sai Allah ya turo mala'ika ya zo ya nuna mashi a matsayin albashi. Irin wannan mahalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta yi irin shi, kamar yanda Aisha tace awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-saliha fi an-nawm ko as-sadiqa aw tariya. To haka ma annabi Ibrahim irin shi ne yayi, inni arafil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, daga mala'ika ne ba daga shaydan bane. Wannan mafarkin gaskiya kenan. To irin shi ne wanga sahabin yayi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa innaha la ru'ya haqqin, lalle wannan mafarkin gaskiya ne ba na ƙarya bane. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن قتيمة. وانا حديث يا كرن ترد مصفر يند أكي كرن صلى الله عليه وسلم بزدنت سنة. وانا حديث يا كرن ترد مو واتو چه واكرن صلى أكوي ميمي تكلمو منش إقامة كما قدا قدا أكي إتما إقامة أكوي إند أكي ميمي تاوكو أنا ميمي تكبروني نهر قود نكرش الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا هو. Can ƙarshe ma sai a ƙara maimaita Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, kenan kabbaroli su ana maimaita su sau biyu, sannan qiyamatus salah shi ma ana maimaita shi. Wannan biyu su ne kawai ake maimaitawa a cikin iqama, sauran kuma guda guda. To sannan cike akwai karantar da mu wato mahalki cewa akwai na gaskiya akwai wanda ba na gaskiya ba. Wa zada Ahmad fi akhirihi qissat qawli Bilal fi adhan al-fajr. Ahmad ya kara a ƙarshen shi, kenan cikin riwayar Ahmad akwai ƙari a ƙarshen shi, wato kissar fadar Bilal fi adhanil fajr a kiran sallan asuba as-salatu khairu min an-nawm. Kenan wannan riwayar ta Imam Ahmad ta nuna mu daga cikin sunnar mai kiran sallah shine idan ya yace hayya alal falahi, hayya alal falahi, to sai yace as-salatu khairu min an-nawm, ana kiran sallah asuba kenan. Shi bayan hayya alal falah to ana cewa as-salatu خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة. دعنا أنس يأتي هنا دعنا تكن سنة. إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح. إذا ما يكرن صلى أصلى أصبا يأتي حي على الفلاح. قال سيأتي الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. هنا دعنا تكن سنة. تو إذا صحابي يأتي هنا دعنا تكن سنة. Kenan sunnar wa yake magana, sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nuna wannan abin kenan wato karantarwar annabi ce sallallahu alaihi wasallam. Don haka kenan cewa haka nan yana, sai dai malamai sun yi sabani ina ne za a ce as-salatu khairu minan nawm, a kiran sallah na farko ne ko kuwa a kiran sallah na biyu? Nan akwai sabanin malamai, amma mahi yawan malamai sun ce kiran sallah na biyu ne za a hawa. Wasu kuma suka ce na farko ne saboda shi ne ke da buƙatar a haɗaka, domin as-salatu khairu minan nawm ma'anan shi sallah tahi alheri akan kwana, sallah tahi kwana alheri, kenan ana faɗi ne lokacin kwana sai suke ganin kiran sallah na farko ne yayi cancanta a fai. Allahu ta'ala a'lam. Don haka wasu sai su faɗi a kiran sallah na farko, wasu su faɗi a kiran sallah na biyu. To man yau malamai suna akan cewa kiran sallah na biyu ne ake cewa as-salatu khairu minan nawm. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. دعا أبو محذورة يدعن الله تتبت أجريش للي من زعل الله إيراد أمنش الله ستبت أجريش يا كويا مشكرا صلى. فذكر فيه الترجيع أتكنش سي أنبتا واتو ترجيع. أخرجه مسلم, مسلم يبتردش. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين سيدا يا أنبتا كبرا أهركنش سوبيو مرتين فقط سببي كذا. ورواه الخمسة الخمسة سر رويت حديث النم فذكروه مربعا سك أمبتي واتو سك أمبتي كبرة سوهله دو. توانا حديث النا أبو محذورة, أبو محذورة شيما ديني دك تكمل سكرا صلى من زال الله صلى الله عليه وسلم. وندا شي أبو محذورة من زال الله صلى الله عليه وسلم يا سنيا سكرا صلى سبوا دزاك مريت دك يعريش. Shi yasa yana daga cikin sifan mai kiran sallah ana son wanda yake da sauti, yake da murya. Haka kenan, in haka nan ne wanda ya tsuha kware bai kamata ba ya matsa sai yayi kiran sallah saboda ba murya. Shi kuma kiran sallah ana son wanda yake da murya, wanda ba ko babu wuta, babu wato kayan sauti, in yayi kiran sallah wuri nesa za a ji saboda yana da murya. To haka ake so. To Abu Mahzura Manzallah sallallahu ya sanya shi kiran sallah ne saboda muryin shi. Hasali ma Abu Mahzura ya ji ana kiran sallah sai yake kwaikwayon musulmi cikin ƴan yara. Yana cikin ƴan yara waɗanda suke zuwa suna kwaikwayo idan ana yi. Manzallah sallallahu ya ji shi a bisa izgili suna kwaikwayo lokacin ba ma musulmi bane sai manzon Allah ya kirawo shi. Manzon Allah ya shafa ya shahi kirjin shi ya dafa kanshi ya mai addu'a ya musulunta. Sai manzon Allah ya sanya shi yace ya dore masa kiran sallah a nan Makka. Sai ya dore kiran sallah a nan wato masallaci na Makka ya ci gaba da yi kuma har Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci gaba da yi har sai da Allah ya karbi ran shi. Dan haka Abu Mahzura yana cikin ladan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi kiran sallah. Fa zakara fihi tarji'a. A cikin kiran sallah sai ya ambata tarji'i. A can bayan mun magana tarji'i ko shine ladan ya yi kasa-kasa da muryin shi ko ya sirranta wajen fadin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai ya daga murya ya fadi shi ake cewa tarji'i. To wannan akhrajahu muslim muslim ne ya fitar da wannan riwaya. Kaga wannan riwaya ta saba ma riwaya ta hadisin Abdullah dan Zaid ko domin ita babu tarji'i cikin ta. To shi yasa malamai suka rinjayar da wacce riwaya ta Abdullah dan Zaid suka ce domin shine kiran sallan da aka yi tai gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan riwaya tunda riwayar muslim ce cewa akwai tarji'i suka ce babu laihi kamar yadda wasu malamai suka fadi. Malaman malikiya ma sun fadi cewa babu laihi mutun ya dora yin tarji'i cikin kiran sallah. Kenan yin haka nan ba laihi bane ba. Amma sai dai kan mutun ya dawwama akan shi saboda kiran sallan da aka dawwama ana yi gaban manzon Allah babu tarji'i ciki. Kuma in mutun ya ma bar shi kwata kwata to haka nan yahi. Domin riwayan Abdullah dan Zaid babu tarji'i kwata kwata. Kuma ita ce riwaya mafi inganci wadda malamai suka gabatar da ita akan duk wata wadda ba ita ba a wajen abin da ya shafi kiran sallah. Saboda haka in mutun ya bar shi shine yahi. In kuma ya ga zai yi to kar ya dawwama akan shi. Daurayin shi jehi jehi na shin dan waki. Akhrajahu Muslim. Walakin zakara takbira fi awwalihi marratayn. Sai dai a wannan riwaya ya ambaci kabbara a farkon kiran sallan sau biyu kadai. To kaga can kuma riwaya Abdullah dan Zaid sau nawa? Sau hudu. To sai aka sha bamban ana. Dan haka hai malamai suka rinjayar da waccan riwayar suka ce ta rinjayi. Kuma musamman ma wannan riwayar ta cewa kiran sallah ya ambaci kabbarori sau biyu kadai. Riwayar Muslim ce ko? Amma riwayar sauran malaman hadisi ashabu sunan duka suna cikin al-khamsa ko su sun rawaito hadisin daga Abu Mahzura amma sun ga cikin riwayar su kabbarori sau nawa yayi? Sau hudu. To sai da mana kenan wannan riwayar ta Muslim za a aje ta gehe. Sai sa malamai ba su yi aiki da ita ba. Cewa kiran sallah kabbarori hudu ne ake da farko ba biyu ba. Wa ana Anas radiyallahu anhu qala daga Anas yadda Allah tabbata gare shi yace umira Bilal an yashfa al adhan. An yi ma Bilal umarni ya maimaita kiran sallah shafa'an maimaitawa wa yutura al iqama ya yi iqama guda guda illa al iqama sai dai wajen kadqamatus sala ya'ani yana nufin illa kadqamatus sala muttafaqun alayhi wa lam yadhkur muslimun al istithna muslimu bi ambata to gace wannan ba. Kenan kaga wannan hadisin na Anas yana karantar da mu cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Bilal umarni ya dora yin kiran sallah shafa'i. Menene shafa'i? Shafa'i shine ko hudu ko biyu ko ayi bibi ko hudu hudu to ka gani shine shafa'i. Kenan haka lafazin kiran sallah ana son a yi su shafa'i. Lafazi guda ne kadai ake yin shi ba shafa'i ba shine na karshe la ilaha illallah. Amma kabbarori sau hudu hudu sauran kuma za a maimaita su sau bibi. Ita kuma iqama ana son a yi witirinta kamar yadda ya gabata muka ce ita iqama waje biyu ne kadai ake shafa cikin ta da wajen kabbarori da kuma wajen qadqamatus sala. Walin nasa'i amara annabi sallallahu alaihi wasallam bilal. A riwayar nasa'i cewa ai manzon Allah ya umarci Bilal. Kenan kaga ya fasara umira wancan banda ko bai fasara ba dama ba mai umarni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin su da an ce an mamu umarni da abu kaza. To ko ba a faɗi wanda ya umarnin ba in dai zancan addini ake kuma sahabi ke faɗi to kai tsaye manzon Allah. Wa ana Abi Juhaifa radiyallahu anhu qala ra'aytu Bilalan yu'adhdhinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunayhi rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahu. Wannan hadisin na Abu Juhaifa ne yadda Allah ta tabbata a gare shi. Abu Juhaifa yace na ga Bilal yana kiran sallah wa atatabba'u fahu
ina bibiyar bakin shi hahuna wa hahuna nan wajejen da nan wajejen wa isba'ahu fi uzunayhi kuma yatsan shi suna cikin kunnuwan shi rahu ahmad wa tirmidhi wa sahahu wani bin maja wa ja'ala isba'ahi fi uzunayhi kuma ya sanya ɗan yatsan shi a cikin kunnuwan shi wannan hadisin na abu juhaifa yadda Allah ta tabbata a gare shi yana bada labarin cewa ya ga bilal yana kiran sallah kenan kamar riwayan ta farko ya nuna ata tabba'u fahu ina bibiyar bakin shi hahuna wa hahuna nan wajejin da nan wajejin kenan kamar yana jijjuyawa shine hahuna wa hahunan kamar yana nuna kenan yana kiran sallah yana ta jijjuyawa cikin kiran sallah yana juyawa nan wajen ya juyo nan wajen ya juyo nan wajen ya juyo to amma sai dai wato wata riwaya ta nuna cewa juyawan nan ba ko ina bane ake yin shi sai wajen hayya ala salati ne da hayya ala falah lokacin da ladan zai ce hayya ala salah sai ya juya dama hayya ala salah ya juya dama hayya ala falah ya juya hagun hayya ala falah ya juya hagun ko kuma akasi naga dama hayya ala salah ya juya hagun hayya ala salah ya juya hagun ba dole bane sai kamar dai hayya ala salati da hayya ala falah wajen su ne ake son ya juya to shi wannan riwaya ya nuna kamar kiran sallan ne gaba daya yake juyawa idan haka wancan tana fassara wannan rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahabu sannan kuma wannan ya nuna mana ladabi daga cikin ladubban kiran sallah shine sanya ɗan yatsu a cikin kunni kenan mai kiran sallah an so ya sanya ɗan yatsin shi manunai ya sanya kanun su cikin kunnan shi lokacin da yake kiran sallah to me ma'anar haka nan ko kuma me fa'idar haka ko hikimar haka to daga cikin ma'anar haka nan wurin na farko dai in ya sanya ɗan yatsin shi a kunne ya hiba shi damar muryar shi ta daga sama sosai dinna kana ga duk wanda yake son ko mai gangami ka gani za ka ga mahi yawanci sai ya aza hannun shi a kunne ko sannan sabrumin wannan ya hiba da damar sauti ya tafi nesa sannan daga cikin hikimar haka zai zama wannan wata alama ce daga cikin alamomin kiran sallah kenan wanda ko kurma ne kai ba kajin abin da ake to da ka ga mutum da ya tsu cikin kunne ka san kiran sallah ne kenan wata alama ce da take bambance wato mai kiran sallah wanda kowa zai fahimta da wanda ba ya ji da kurma da wanda yake gani daga nesa da ka cin kayo mutum to ka tabbatar da wancan kiran sallah da yanda yake wa al-wali abi dauda lawa unqahu lamma balagha hayya ala salah yaminan wa shimalan wa lam yastadiru asluhu fi sahihayn a riwaya ta abu dauda yace lawa unqahu ya juya wuyan shi lamma balagha hayya ala salah lokacin da yake wajen hayya ala salati da hayya ala falah yaminan ya juya dama wa shimalan da hagu wa lam yastadir bi juya jikin shi ba duka kenan kawahuwan shi da dagadagan shi suna nan suna huskanta alqibla abinda kawai ya juya shine mi wuyan shi kadai ya juya dan haka wannan yana nuna kenan ba a juya duka gangar jikin shine ma'anar walam yastadir wannan kenan bai juya ba dukkanin shi wa asluhu fi sahihayn wa an abi mahdhura radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautahu fa 'allamahu al-adhan abu mahdhura mun yi magana shi a can baya Abu Mahzura an yi sabani akan sunan shi sun ce sunan shi Samura sun ce sunan shi Wahab to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun ambata wani suna daban ko a wai su ne wasu suka mace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murya Abu Mahzura ta burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya sanar da shi kiran sallah wannan na fade shi a can baya saboda matashi ne wanda yake da sauti kana wannan cikin shi akwai nuna cewa cikin sifofin mai kiran sallah an so ya zamanto mai sauti kamar yanda an so ya zamanto masanin lokaci ya san lokutan sallah sannan an so ya zamanto kuma mai kiran sallah ya kasance amuntacce kamar yanda manzo Allah ya ce al-mu'adhdhinu mu'tamanu wa an jabir ibn samura qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-eidain ghayra marra wala marratayn bi ghayri adhan wala iqama daga jabiru dan samura yace nayi sallar idi guda biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sau daya ba sau biyu ba kiran sallah ba iqama rawahu muslim ya rawaice shi to wannan hadisin shi kuma yana karantar da mu cewa sallar idi biyu ba a masa kiran sallah kai kiran sallah ana yi wa salloli guda biyar ne kadai su kadai ne ake mai kiran sallah amma sallar idi sallar roƙon ruwa sallar shahiwa hasken rana da sauran salloli duka ba a masa sai dai akwai riwaya da ta nuna ita sallah ta shahiwa hasken rana ana mata kiran sallah ita ana kiran sallah, kiran sallan ba irin na salloli guda biyar ba. Ladan zai zo ya dauki mikro ya ce as-salata jami'a, as-salata jami'a. Wannan ita ce riwaya da ta fi shahara, as-salata da nasaba akan as-salata, amma akwai riwaya as-salatu jami'a, to wannan ita ta fi shahara as-salata jami'a ne. Don haka shine abin da zai maimaita, ta maimaita da musulmi sun ji wannan sun san sallah ce za a yi hasken rana shahi, as-salata jami'a. To kaga kenan in banda wannan na shahi wa hasken rana, to ba a ma wata sallah kiran sallah sai salloli guda biyar, su kadai ne ake yi wa kiran sallah. Don haka wanda ya zo sallar idi ya yi kiran sallah ya yi kuskure, ya yi bid'a, domin ya yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, kuma haka ba iqama ba kiran sallah, haka sallar roƙon ruwa ba iqama ba kiran sallah cikinta, haka sauran salloli gaba ɗaya. To shine wannan sahabin yake bada labarin cewa ya yi sallar idi, ma'ana al'idai ne wannan kenan, sallar idi na azumi da sallar idi na layyago duka biyun ya yi, ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, ya shayi kenan yake ne, amma bai taɓa ganin an yi kiran sallah ba ko iqama. Wannan ya nuna ma kenan manzo Allah ya dawwama akan haka, shine tsarin manzo Allah a wajen sallah. Don haka da an samu wani ya ga dacewar a yi kiran sallah kawai ya zo da bid'a, ya yi ba daidai ba. Sannan da ya ce al'idai ne, kuma cike akwai karamtar da mu cewa shi fa musulunci idin shi guda biyu ne kawai, da kaga na uku wannan ba na musulunci ba ne, ko dai na maguzanci, ko kuma na bid'a, ko kuma na shiririta. Yasa duk wanda ya ce wato maulidi shi ma idi ne ko sallah ce daga cikin sallolin musulmi, to wannan ya zo da bid'a. Bayan ya zo da bid'a kuma ya mata matsayi, domin ya sanya ya laya ta tare da salloli. Dalilai da yawa sun nuna cewa su musulmi sallah biyu ce kawai gare su, ba su da ta uku, sallah ta layya da sallah ta azumi, su kadai ne waɗannan sallolin a musulunci. Haura ka duk wata sallah ta sallan ma'aikata, sallan mata, sallan wane ne, wannan duka to iskancin Yahudawa ne, sune sai ƙarƙaro salloli barkatai wanda ga suna abin har ya wuce iyaka, ba tunani ba lisani, ta ɓata lokaci kawai, kuma ai ta kashe kuɗi ga banza. Don haka musulmi bai tarayya cikin duk wata sallah wadda ba ta musulmi ba, domin sallah wannan da kake gani tana cikin manya-manyan abubuwa wanda ake bayyana addini da su, ake tunkahu da su. Ba maguji yana takama da sallar shi ta maguzanci, ba nasari yana takama da sallar shi ta nasaranci. To ya kamata musulmi ya san ciwon kanshi shi ma, ya dora takama da sallolin shi. Amma kar a same ka kana matsayin musulmi wai an ce yau sallar masoya ce, sai a ganka kawo shi yau da tauhure ga hannu wai sallar masoya, wai ya fa sallar muce fa wani. To ku suwa aushe ce ku a suwa kokari da gudun layya, a gani ba ka da gurbi cikin gurbi. Don haka bai dace ba ka ce sallah kuce, dan da ita wannan sallah ta masoya wato ba yanda kake tsammani bane, ita ma tana da alaka da akida, alaka sallar kristoci ce, ba ta musulmi bace ba. Saboda haka bai kamata ba ka bare kyauta ko ka je karban kyauta cikin ta, ko kuma ka nuna wata alamun murna da jin dadi ko da ta kafofin sadarwa ne. Tu wata sallar da ba musulmi, ko sallah ta karshen shekara ko ga mutum yana ta farin ciki, wani ma shi zai zo a cikin group na Facebook ko na WhatsApp, shi zai zo yayi sallama ana to jama'a barkanmu ha, to da aka yi mi da kama sabuwar shekara. To kaga wannan jahilci ne da rashin sani, ba a wata barka kawai sai sallar musulmi, in dai ba ta musulmi bace babu wani musulunci, ba shari'an ta ma bace ba in sabuwar shekara ta kama ta miladiya ko ta hijriya ka zo kai barka, wannan ba a shari'an ta shi ba. Saboda haka ididdika guda biyu ne kadai. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه ما وغيره وعن ابي قتاده رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاه ثم اذن بالله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. كنان daga abu qatada da Allah tabbata gare shi cikin hadisi wanda yake mai tsayi game da kwana da suka yi akan sallah, ثم اذن بلال سنن بلال yayi kiran sallah, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yayi sallah kama kana yasna kull yawm, kamar yanda yake yi kowane yini. Rawahu Muslim. Wannan hadisin kenan yana bamu labarin kwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da sahabbai shi bayan dawowa daga yakin Khaibar. Bayan dawowa daga Khaibar sun yi tahiyya farkon dare, sun yi ta tahiyya, an yi ta tahiyya ba a kwanta ba sai can karshen dare aka kwanta, ko manzo Allah ya sa Bilal ya kula musu da lokacin sallah. Allah da gwaninta shi yasa kwana ya dauke kowa har da mai gadin. Shi ma Bilal ya kwana babu wanda ya halka sai bayan hutuwar rana, saboda an yi tahiyya mai nisa kuma gashi dama ba a kwanta ba sai karshen dare. To lokacin da rana ta dake su babu wanda ya fara halka sai manzo Allah sallallahu halka ya ga rana ta hudu ba su yi sallah asuba ba. Manzo Allah sallallahu ya tada sauran mutane za Allah ya ce ku tashi mu bar wannan yanki akwai shedan cikin shi. Aka yi tahiyya aka bar wurin da aka je can gaba sai aka sa bilali ya kiran sallah shine mahallin shahid ko kana ne nuna mutane ko da sallah ta musu jinkiri akan lokacinta saboda wasu dalilai to idan za su hadu za su yin ta su sa wani ya kiran sallah babu lahi a cikin haka shine mahallin shahid na karatu walahu an jabir radiyallahu anhu annu sallama atal muzdalifa fa salla bi al maghrib wal isha bi adhanin wahidin wa iqamatayn wannan kuma hadisin yana karantar da mu sallah al hazzai kenan idan al hazzai suka dawo daga tsayuwa arafa to da an taho daga arafa kai tsaye muzdalifa ake nufa ko to an zo muzdalifa ba a tsayawa bisa hanya ayi sallah a sai an kai muzdalifa domin shi arafa ba a baro wajen tsayuwa arafa sai rana ta fadi kaga kenan lokacin sallah yi ko to kuma in rana ta fadi kuma ba a tsayawa ayi sallah tahuwa kai ake da haka ai aka taho wani mai imani ba zai ce ba mu tsaya bisa hanya mu yi sallah a yanda abin yake shine za ku yi tahiyya sai kun zo muzdalifa kai an zo muzdalifa sai ayi sallah sai a hadi sallar magriba da sallar isha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi to shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muzdalifa fa salla biha al maghrib wal isha sai yi sallar magriba da isha'i a nan muzdalifa bi adhanin wahidin ta kiran sallah guda daya wa iqamatayn da iqama biyu to wannan shine mahallin shahid kenan lokacin da za a game salloli guda biyu to ai kiran sallah daya ya wadatar acewa tun ta ma sai an ƙara yi mata kiran sallah da an yi kiran sallah guda na farko ya wadata sai dai iqama kawai za a sake maimaitawa shine abinda hadisin yake nuna muna kenan sai mu tsaya nan wurin lokaci ya riga yayi wanda makaranta na dai Allah ta'ala ya amfane mu da shi kuna kure Allah ta'ala ya gafarta mu sunan su gara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta alim bihi minna innaka antal ghafurur rahim اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب